a samuwa jan na kasar Ghana ya kawo karshen wasan kwallon kafarsa da bajimtar zama dan Ghana da ya fiddoka sauran ɗan wasan kwallon kasar zuwa kwallo a raga kuma shine dan wasan dake gaba na Afirka wurin yawan kwallo a gasar cin kofin duniya tsohon captain din na Black Stars ya zura kwallo rubu'in karni wa Black Stars na kasar Ghana na rayuwarsa na kusan karni ba makawa dan wasa mafi kyau daga Afirka ta yamma kuma ana girmama shi ko ina cikin duniya daga dambuwarsa ga kwallon kafa daga kwallaye 51 da ya ci wa Ghana ga wasu manyan kwallayen da dan wasan ya ci kasa da minti 1 dan wasan ya zura kwallonsa na farko a gasar cin kofin duniya da Czech Republic shekara 2006 gol mafi sauri wanda yayi na biyu a ma'aunin lokaci a duniya sau uku jan na cin Amurka biyu a gasar cin kofin duniya kuma golin ɗinsa na ƙarshe da ya ci Amurka ne ya ci a shekara ta 2014 saura Chris da Jan yayi nasara akan Jamus a wannan wasa ya karɓo kwallo daga Suleiman Tari wadda cikin hazaka irin nasa ya murɗe shi sai ragan Manuel Neuer Samuwa Jan ya ci wannan gol ne a karawa Ghana da Jamus a gasar cin kofin duniya na shekara ta 2014 wasan da aka tashi 2-2 wadda aka nuna yana ɗaya a cikin wasanni mafi kyau a gasar. Tsohon dan wasan gaba na Chelsea Didier Drogba ya yi kira ga hukumomin wasan kwallon kafar kasashen Afirka su yi kokari na rike masu koyar da wasa lokaci mai tsawo. Har yanzu kasashen Afirka na fama yanda za su tabuka abun kwarai a gasar cin kofin duniya in banda Morocco da ta kai matsayin kudin karshe a gasar cin kofin na duniya na shekara ta 2022 a kasar Qatar babu wani dan kasar Afirka da ya kai wannan matsayi. Drogba ya yi imani kasashen Afirka za su taka rawar gani in suka tsiririke mai koyarwa lokaci mai tsawo ba wai maganan Ivory Coast kadai yake yi ba abinda ke faruwa ne ko ina cikin kasashen Afirka in ji shi. Da wannan muka iso karshen labarin wasannin Radwan Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.